بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta a wannan rana ta asabar a yau muna biyu ga watan Rabi'ul Thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 5 ko haka ne 5 ga watan 10 shekara 2024 miladiya wannan shi ne darasin mu na 12 a cikin wannan littafi na tarhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafar fadilatu sheikh abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majlisi mai albarka masjidu uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu da kenan unguwar Zulwanu Kotas a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun tsaya kan bayani akan al-khushu'u wan-nazru ila mawdi'i as-sujud haka ne ko shafi na 12 mun yi bayani akan khushu'i da kuma kallon inda mutum ke sa goshi a lokacin da zai yi sujjada a lokacin da yake sallah afwan a duk sanda yake sallah mutum ya zama yana wato ainifin kallon inda zai sa sujjada sannan kuma ya zama sallansa yayi ta ne a cikin khushu'i wannan shine abin da muka tsaya akan shi a darasin da ya gabata yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan du'aul istiftah ko du'aul istiftahi addu'an bude sallah kamar yadda muka ji a baya yanzu mun shiga cikin sallah har mun yi kabarin harama yanzu mun yi tsayuwa ta sallah mun samu khushu'i a cikin sallah mun samu inda zamu kalla a sallah yanzu abin da ya rage shine du'aul istiftah addu'an da za a bude sallah da ita da me za a bude sallah malam sai ya ce thumma yaftatihu as-salata thumma yaftatihu al-qira'ata bi ba'd al-ad'iyati ath-thabitati 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam malan yace sannan sai mutun ya bude karatun sallansa da wasu addu'o'in da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hiya kathira malan yace addu'o'in sigogin da suka tabbata din daga annabi suna da yawa min ha ko kuma ashharuha wadanda suka fi shahara a ciki shine subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Malam yace wannan shine wanda yafi shahara a cikin wato ainihin waɗannan addu'o'i da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yayin bude sallah. Sai ce wa qad thabata al-amru bihi, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni da cewa a dinga yin du'awul istiftah idan za a bude sallah. Fa yanbaghil muhafazatu alai, ya dace ya kamata mutum musulmi ya kiyaye shi a lokacin da zai shiga sallah. To a ƙarƙashin wannan bayanai na malam za mu cire fa'idoji kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala. Abu na farko, matsala ta farko shine ina ne mahallin yin addu'ar bude sallah, ma'ana addu'ar bude sallah a cikin sallah yaushe ake yin ta, a ina ake yin ta? Amsa ita ce mahallinta shine baina takbiratul ihrami wa qira'atil fatiha, tsakanin kabbaran harama da karatu fatiha. Wannan shine mahallin kabbaran harama, mahallin du'awul istiftah, bayan an yi kabbaran harama gabanin a fara karatu fatiha. Dalili shine hadisin da yazo daga sahabi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi, hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito shi a cikin kitabul masajidi wa mawadi'is salah, babu ma yaqulu bainat takbiri wal qira'a. Sannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul adhan, babu ma yaqulu ba'da takbir. Allah ya musa rahama. Daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, nace masa ya rasulullah bi abi anta wa ummi iskataka baina takbiri wal qira'ah ma taqul. Yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shirun nan da kake yi tsakanin kabbaran harama da karatun fatiha me kake fada a ciki? Qala, sai yace aqulu allahumma ba'id baini wa baina khabayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib, allahumma naqqini min khabayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas, allahumma ighsilni min khabayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Yace wannan shine abinda ne nake yawan karantawa a wajen. A wata ruwa yace dama na san ba wanda, nayi tunanin cewa ba wanda zai riga ka tambayar wannan ya kai Abu Huraira, saboda yadda naga kana da kwadayin neman ilimi. To kun ga anan a cikin littafi za mu ji malam ya kawo wancan sigar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, yace ma ita tafi shahara. To amma mu kuma za mu ga galibi mutanen mu wanda yafi shahara shine wannan allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib, mafi yawa mu wanda muka fi sani kenan. To saboda haka du'awul istiftah ana yin ta ne a cikin sallah tsakanin kabbaran harama da kuma wato ainihin karatun fatiha, bayan an yi kabbaran harama gabanin ayi karatun fatiha. Matsala ta biyu ita ce ina hukuncin addu'an bude sallah, ina hukuncin addu'an bude sallah? To wasu daga cikin malamai sun tafi akan wajibcinsa, dalili kuwa shine suka ce hadithin al-musi'u salatihi, suka ce wannan hadithin ya nuna cewa du'awul istiftahi a cikin sallah wajibi ne, domin a wata ruwayan cikin ruwayoyin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yukabbira wa yahmada Allah azza wa jalla wa yuthni alayhi wa yaqra'a bima tayassara min al-Qur'an. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar mutum ba ta cika har sai yayi kabbaran harama, yayi godiya ma Allah, ya yaba ma Allah, sannan kuma sai ya karanta abin da ya sabaka na al-Qur'an. Kaga godiya ma Allah da yaba ma Allah shine du'aul istiftah. Domin cikin sigogin da suka zo na du'aul istiftah zamu ga akwai Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ko wata sigar alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Kaga duka wannan godiya ma Allah ne da kuma girmama Allah subhanahu wataala da kuma yabo ga Allah tabaraka wataala. Wasu malamai sai suka ce du'aul istiftah a cikin sallah mustahabbi. Kaga kenan in mun dauki cewa wajibi ne kenan in babu ita sallah ta baci. Amma in mun dauki cewa hukuncin mustahabbi ne in babu ita sallah ta yi, amma in an yi ta kara ma sallan kyau da ado. Dalili kuwa suka ce na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai lazimta wata siga guda daya da za a dinga bude sallah da ita ba, inda wajibi ne, inda dole ne da an koyar maka da wata siga guda daya da za a ce ka dinga bude sallah da ita. Da haka suka ce wannan ya nuna cewa addu'an bude sallah mustahabbi ne, ba wajibi bane, ba dole bane. Dalili na biyu suka ci shine hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, hadisin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wancan hadisin da muka ji na Bukhari da Muslim. Abu Huraira ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, me kake fadi bayan kai kabbaran harama kafin ka fara karatu? Annabi ya ce da shi, ina ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib. Sai suka ce to wannan hadisin ya nuna cewa du'aul istiftah ba wajibi bane, domin inda a ce du'aul istiftah wajibi ne, da Annabi ba zai jira sai Abu Huraira ya tambaya ba zai faɗa masa. Da tintin ya koyar da su, to shirin da yayi bai koyar da su ba sai da ya tambaya, to ya nuna cewa hakan me, hakan ba wajibi bane. Saboda haka wasu malamai suka tafi akan cewa wannan din ba wajibi bane, ba dole bane. Mazhabar Shafi'iyya da Hanabila suka tafi akan cewa mustahabbi ne a bude sallah da du'aul istiftah, amma ba dole bane, ba wajibi bane. Wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa ba dole bane, ba wajibi bane. To amma ya kamata mu lura da wasu abubuwa kamar haka. Abu na farko shine wannan hadisin da muka ji na musiqu salatihi, Annabi cewa da shi yayi latatimmu salatu ahadikum hatta yakat latatimmu salatu li ahadin minan nasi hatta yukabbira wa yahmada Allah azza wa jalla wa yuthni alayhi wa yaqra'a bima tayassara min alquran. Kaga kenan in mutum bai yi du'aul istiftah ba sallah bata cika ba kenan. Abu na biyu shine asali a dukkanin ayyukan da suke cikin sallah, shine duk wani aikin da aka ce ana yi a sallah to wajibi ne, sai in abinda nasi ya zo ya ce ba wajibi bane. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi sallu kama ra'aytumuni usalli, idan yadda kuka sal ina sallah to haka za ku yi. Kenan duk abinda Annabi yayi a sallah ya zama dole, sai in abinda nasi ya ce me, ba wajibi bane, ba dole bane. Saboda haka to tunda Annabi yayi du'aul istiftah, to ya wajaba akan duk wanda zai sallah yayi du'aul istiftah kenan. Sannan abu na uku shine zahirin wancan hadisin Abu Huraira ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sallansa sai yayi du'aul istiftah, domin abinda Abu Huraira ya tambaye shi kenan, shirin da kake yi a sallah bayan kabbaran harama kafin fatiha, ashe duk sallan da Annabi zai yi to yayi kabbaran harama zai yi shiru kafin ya fara karatu fatiha, kenan inda sunna ce da an samu wata rana da annabi bai yi shirin ba da ba kullun bane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai saboda haka abinda ya fi kusa zuwa ga dalili shine du'aul istiftah a lokacin da za a yi sallah wajibi ne wannan shine abinda ya fi kusa zuwa ga dalili kuma shine abinda zahirin nassoshin nan da muka ji suke nunawa haka duk wanda zai yi sallah to wajibi ne akan shi ya yi wato ainihin du'aul istiftah mas'ala ta gaba ita ce sigogin da suka tabbata na du'aul istiftah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu sigogi masu tarin yawa wanda ake kiran su da du'aul istiftah suna daga cikin sunnan da muka yi taji a ce sunnatut tanawwu sunna na tanawwi a ce wani wata ran annabi yayi kaza wata ran yayi kaza to kai ma ana so ka yi me ana so ka caccanza za mu kawo wasu daga ciki wanda ba duka ba idan ka duba cikin hisnul muslim za ga al-imam al-ahbani ya kawo sigogi masu tarin yawa amma dai za mu kawo kamar guda uku haka zuwa hudu siga ta farko ita ce wannan da malam ya kawo subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka cewa subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya allah wa tabaraka ismuka sunayenka sun cika da albarka albarkatun sunayenka sun yawaita wa ta'ala jadduka sannan kuma ya ubangiji girmanka da matsayinka ya daukaka wala ilaha ghayruka sannan kuma babu wani abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai kai kadai ya ubangiji kai ne kadai abun bauta bisa ga cancanta da gaskiya wannan ita ce siga ta farko wadda al-imamu Abu Dawuda da Imam Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya musu rahama suka rawaito daga as-sayyida Aisha Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda a gare ta wannan siga ta farko kenan siga ta biyu ita ce wanda muka ji a hadithin Imam Muslim hadithin Abu Hurairah da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kai shiru tsakanin kabarin harama da karatu me kake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda nake fadi shine Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad yana cewa Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khataayaya Allah ina roƙonka ka nesanta tsakanina da zunubaina kama ba atta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nesanta tsakanin gabal da yamma yadda ka sa nisa tsakanin gabal da yamma to Allah ina roƙonka ka sa nisa mai tazara tsakanina da zunubaina Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas Allah ka tsaftace ni ka warke ni ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda ake wanke farin tufafi daga datti Allahumma ighsilni min khataayaya Allah ina roƙonka ka wanke ni daga zunubaina kama Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da wato ainihin kankara da kuma ruwan sanyi to wannan shine siga ta biyu wanda Imam Muslim ya rawaito sai siga ta uku wanda shi ma al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi ya rawaito da shi da wasu daga cikin malamai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillahi katira Allahu akbar kabira Allah madaukakin sarki shine mafi girma ya girmama walhamdulillahi katira jinjina da yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah masu tarin yawa wa subhanallah bukratan wa asila sarki ya tabbata ga Allah safiya da maraice annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani daga cikin sahabbai ya bude sallah da wannan addu'ar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ajibtu laha nayi mamakin wannan maganar da kai wayannan kalmomin da ka bude sallah da su futihat laha abwabus sama daga karanta waɗannan addu'o'in sai gashi an bude mata kofofin sama da rai tauci saboda haka wannan yana cikin wato ainihin du'aul istifta sannan siga ta hudu wanda ita ma al-Imam Muslim ya rawaito shine alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi jinjina da yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah godiya mai tarin yawa mai tsarki da tsafta mai cike da tarin albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum ya bude wannan ya bude sallansa da wannan addu'ar sai ya ce laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha yace naga mala'iku guda 12 suna gaggawa a cikin su wane ne zai daga wannan addu'ar ya kai ta sama saboda haka wannan ita ma siga ce daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda duk da tayi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bude wannan yana bude sallah da wannan addu'ar ne a sallar dare yana cewa Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fadir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min al-haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wannan tace annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi sallar dare yana bude sallansa da wannan addu'ar sannan siga ta gaba ita ce siga da tazo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana bude sallah yana cewa wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana min al-mushrikin na fuskantar da fuska na ga wanda ya kage halittar samai da kasai ina mai sallamawa da mika wuya da tsayuwa akan tauhidi ban kasance cikin masu shirka ba sannan siga ta gaba ita ce ruwayar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin hadisi mai tsayi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude sallah da fadin sa Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haqqu wa qawluka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqq annabi yana bude sallansa da wannan addu'ar yana cewa ya Allah jinjina da yabo da godiya su tabbata gare ka kai ne tsayayyen da ka tsai da sama da ƙasa da duk wanda ke cikin su jinjina da godiya ta tabbata gare ka ya ubangiji kai ne mai mulki mamallakin samai da kasai da duk wanda ke cikin su jinjina da godiya ta tabbata gare ka ya Allah kai ne hasken samai da kasai da duk wanda ke cikin su haduwa da kai gaskiya ce wuta gaskiya ce maganganunka duka gaskiya ne aljanna gaskiya ce manzanninka gaskiya ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce ranan tashin alkiyama ma gaskiya ce ba kokonto to wayannan sune wasu daga cikin wato sigogi da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka mutun sai ya zabi wanda na farko in ababi ne na koyo to sai ya zabi wanda ya fi masa sauƙin haddacewa in kuma ya iya su duka to sai ya dinga caccanzawa yana sassaba Allah ta'ala ya samu dace mas'ala ta gaba ita ce shin yana kamata ko halatta ga musulmi in zai yi sallah ya hada du'aul istiftahi guda biyu iri biyu yayin su a lokaci daya ba mun ji sigogin su daban-daban ba to ina hukuncin mutum yayi sama da guda daya yace misali subhanakallahumma wabihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, sannan kuma yazo yace Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. In mutun yayi haka, shin yayi daidai ko bai daidai ba? Abin da yafi tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama yayi bayani akan shi ne, in aka ce ga sigogin addu'a sun tabbata, to abinda ake so shine a kowane lokaci ka sabi guda daya. Wannan shine abinda ake so, saboda ba a rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada guda biyu lokaci daya ba, daka caccanzawa yake, yana sunnatu tanawwu, yau yayi wannan gobe yayi wancan, yau yayi wannan gobe yayi wancan. Saboda haka abinda ake so shine mutum ya iya bakin kokarinsa ya zama cewa yana wato ainihin caccanzawa, ba kuma ya zama yau yayi wannan kuma gobe yayi wannan jibi wannan gate wannan, wannan shine abin da ya kamata. Amma ba wai ya dinga hara da sama da guda daya a lokaci guda ba. Abu na gaba, mas'ala ta biyar shine wannan addu'a an ce mata du'a'u listiftah. Me yake kira da listiftah? Shine kwankwasa kofa, shine istiftah. Din inda aka ce istaftaha, to ya kwankwasa, ya nema a bude masa kenan. Inda cewa aka yi fataha, to shi ya bude kenan. Amma istiftah ya same ta a kulle, sai ya nema a bude masa. To asalin baka cikin sallah ai, sallan tana mai kenan, tana kulle. To wannan addu'ar da kai addu'a ce ta neman bude sallah. Allah ya sa muna fahimta. To me yasa aka kira ta da istiftah? Domin an ce istiftah, ya kamata ya zama akwai talab ne a cikin ta. Talab shine ka nema a yi maka wani abu. Domin istiftahi ai shi ma talab ne. Kai sallama ka ce assalamu alaikum ku bude, wannan ai talab ne, ka nema a yi maka wani abu ne. To amma a cikin sigogin addu'ar ai akwai wadanda ba talab bane. Amma ga yanzu kaga misali kamar Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya, kaga wannan ai talab ne, addu'a ce. Ka nemi Allah ya gafarta maka ne. Amma subhanakallahumma wa bihamdika, wannan jinjina ce ga Allah, ba addu'a a ciki. Alhamdulillahi katsira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wannan duka jinjina ce ga Allah, babu addu'a a ciki. To abu na farko da ya kamata mu sani shine ita addu'a, addu'a iri biyu ne. Akwai addu'a da ake kiranta da du'a'u mas'ala, akwai kuma du'a'u ibada. Du'a'u mas'ala, du'a'u mas'alatin wa talab, shine addu'a ta mas'alarka, kai ka roki Allah ya maka wani abu. Kamar ka ce rabbi ighfirli, rabbi irhamni, rabbi irzuqni, kaga dai wannan talab ce kai, ka nemi Allah ya maka wani abu ne. Wannan ita ake kira da du'a'u mas'ala. Akwai kuma du'a'u ibada. Mafiya yawan addu'an da za a ce du'a'u ibada tana kunshe da ta'zimun lillah wa tamjidu wa tanzihu, tana kunshe da girmama Allah da kuma tsabtace Allah da tsarkake Allah daga dukkanin abin da aka jingina masa na mummunar mi, na mummunar sifa. Kamar misali addu'ar Annabi Yunus alaihi salam da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, jin wato babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai kai ya Allah, lallai na kasance cikin azzalumai. Kaga wannan bai ce Allah fitar da ni daga cikin kifin nan ba, haka ne ko? Sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa afdalu dhikri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah, mafi falalan zikiri shine la ilaha illallah, mafi falalan addu'a kuma shine alhamdulillah. Kaga alhamdulillah ai godiya ne ma Allah, baka roki Allah komai ba, amma ka jinjina ma Allah subhanahu wa ta'ala. To anan ne sai malamai suke cewa abin da ya kamata mutum ya kula da shi shine duk da an ce sallan du'aul istiftahi addu'ar kenan sunan ta ba ga sigogi nan da suka zo wanda babu wani abu na talaba a ciki kama sai malamai suka ce ita addu'a in kai du'a'u mas'ala to zallan bukatar ka kane ma amma in kai du'a'u ibada wanda yake hadu da girmama Allah da jinjina ma Allah to abubuwa ne guda biyu suke kunshi a ciki shine girmama Allah da jinjina ma Allah da kuma neman fita daga matsalan da kake ciki shi yasa ai kun ga ga addu'ar Annabi Yunus nan da ya shiga cikin kifi cewa ya Allah fitar da ni daga cikin kifi sai kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to wannan jinjinan da yayi ma Allah sai Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham sai muka amsa masa sai muka tsiratar da shi daga bakin cikin da yake ciki kenan ya san yana cikin bakin ciki to amma ne maimakon ya ce Allah fitar da ni daga bakin ciki sai ya jinjina ma Allah ya girmama Allah ya nuna cewa bayi da wata mafita in ba Allah ba to Allah kuma sai ya gane cikin abin da yasa yayi wannan addu'ar akwai neman mafita sai Allah ya fitar da shi saboda haka in kai du'a'u mas'ala ko kai du'a'u ibada dukkanin su ana kiran su da menene da du'a'u a du'a'u listifta sannan abu na gaba shine sigal da muka ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude addu'a da cewa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal-ardi hanifa wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umiltu wa ana awwalul muslimin annabi kaga anan yana cewa inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin talikai la sharika la babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa bidhalika umiltu wannan shine umarnin da aka yi min wa ana awwalul muslimina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne farkon musulmai wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai to kaga kai in ka zo ai ba kai ne awwalul muslimina ba to in ka zo sai ka canza ka ce wa ana minal muslimin nima ina cikin musulmai amma farkon musulmai kan ba kai bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar nan shine awwalul muslimin shine a gaba saboda haka mutum in ya zo shi zai sai ya canza ya ce wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifa wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki ba a sa kul inna salati anan wajen zaka cire kul din nan inna salati saboda kullun dama umarni ake maka kace to kai ma kuma sai kace wai kace an ce kace sai kace kai ma kaga ai an yi gwari kenan to sai a cire wannan kullun da ta zo a farkon aya sai a ce inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umiltu in kana karatun alqur'ani to zaka karanta da wa ana awwalul muslimin yadda ta zo a cikin suratul an'am amma in wajen karanta wannan addu'a ne sai kace wa bidhalika umiltu wa ana minal muslimin sai ka canza ta to wannan shine abin da ya shafi bayani akan du'a'ul istifta saboda haka mun dai ji abin da malam ya kawo malam har yake cewa wa qad sabata al-amru bihi fayanbaghi al-muhafazatu alayhi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni da du'a'ul istiftah saboda haka ya zama dole ya dace ga musulmi ya kula da du'a'ul istiftah in zai yi sallah abu na gaba shine sai malamin ya ce al-qira'a yanzu an bude sallah an shiga sallah saboda kuma a fara karatu malamin ya ce thumma yasta'izu billahi ta'ala wujuban sannan sai ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki yayi isti'aza wujuban hukuncinsa shine wajibi ne dole ne mutun yayi isti'adha was sunna abin da ya tabbata a sunna shine an ya kula taratan wani lokaci yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi yace ina neman na'am okay wa ya'thimu bi tarkihi ko wa ya'thimu bi tarkihi in ya bar isti'adhan yayi laifi daga al-ithmu kenan yayi zunubi was sunna abin da ya tabbata a sunna an ya kula taratan wani lokaci yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaydan jefaffe min hamzihi ina neman Allah ya tsare ni daga hamz shine al-mautatu was-sar mutuwa irin ta shaydan da ihu da kururuwa irin na shaydan ya tsare ni daga wannan sannan wa nafkhihi an-nafahu shine al-kibar ya tsare ni daga girman kai irin na shaydan saboda ai abin da ya jawo shaydan ya halaka kenan shine me girman kai wa nafthi da kuma ash-sha'rul mazmum waka ko kida ko wato abin da yake da alaka da wannan irin na shaydan to Allah ya tsare ni da shi kar shaydan ya zo ya mun busa a cikin raina in koma ina wato ainihin girman kai ko kuma in yi mutuwa irin tashi ko kuma in dinga yin waƙe-waƙe irin na shaydan shine malam yace wa nafsu huna ash-sha'rul mazmum an-nafas anan shine waka na zargi wanda ake zargin mutum abin zargi wataratan yaqulu wani lokacin yace a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim ila akhirih shine hada min hamzihi wa nafthihi wa nafthi thumma yaqulu sirran fil jahariyyati was-sirriya sannan bayan nan kuma sai ya fada asirrance sawa'un wannan sallan da zai yi salla ce da ake bayyana ta ko ake boye ta sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta bismillah to sharhi kamar haka shine na farko malam yace bayan ya gama du'aul istifta yanzu zai yi isti'adha malam yace kuma wajibi ne in bai yi ba akwai laifi to mas'alar ita ce na farko shine dama wajibi ne ga dukkanin mutum idan zai karanta alqur'ani ya isti'adha wannan dole ne saboda umalli ne Allah ya ce fa idza qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim duk sanda zaka karanta alqur'ani to kai kokari wajibi ne akan ka umalli ne wannan fasta'idh billah ka nemi tsarin Allah minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaydan jefaffe wannan umalli ne wal amru yaktabi al wujub umalli kuma aka ce an baka umalli to ana nufin cewa wajibi ne dole ne kai saboda ka sawa'un za ka karanta alqur'ani a cikin sallah ko kuma za ka karanta alqur'ani a wajen sallah wajibi ne akan ka kai isti'adha wannan shine abinda mafiya yawan malamai suka tafi akai akan cewa dukkanin wanda zai yi sallah zai fara karatun alqur'ani sawa'un wannan karatun aboye ne ko a bayyane wajibi ne akan shi isti'adha wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka tafi akai kamar al-Imam Abba da Imam Thawri da Imam Al-Auza'i da al-Imam Ibn Hazm da kuma al-Imam Ahmad kamar yadda Ibn Hazm ya kawo a cikin al-Muhalla wasu daga cikin malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa yin isti'adha a lokacin da za a yi sallah mustahabi daga cikin su akwai al-Imam Malik Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama suka tafi akan cewa in za ka yi karatu a sallah ba dole sai ka isti'adha ba dalilin su kuma shine wancan hadithin musi'u salati cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai abin da muka ji annabi ya ce masa shine sallan ɗayan ku ba ta cika sai yayi kabbara ya yabi Allah, ya jinjina ma Allah, sannan ya karanta abin da ya sawwaka masa na Alkur'ani, bai ce yayi isti'aza ba. Saboda haka sai suka ce to wannan ya nuna kenan cewa isti'aza a cikin sallah ba wajibi bane, mustahabbi ne. Al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya mishi rahama yana cewa idan mutum yana so ya fahimci sallah to ya tattaro sigogin da suka zo a hadisin musiu salatihi, wanda ya kamata akwai gaban da in mun zo insha Allah za mu tattaro duka ruwayoyi mu yi bayani akan su filla-filla. Yake cewa duk abin da ka tattaro sigogin musiu salati, hadithin musiu salati gaba daya, ka hada su karin ka takabba ka sami wannan abin a ciki ba, to wannan ya zama mustahabbi kenan. Ya zama mustahabbi kenan. Insha Allah ta'ala za mu samu lokaci da za mu tattaro duka sigogin da suka zo hadithin musiu salatihi, domin sigogi da daban-daban wannan na cika ta wannan, abinda babu a wannan sai ka samu cikwatan sa a cikin wancan. To amma da yawan malamai, wasu daga cikin malamai sun maida ma wannan Ibn al-Qayyim martin, sun ce wannan fahimtar tasa kuskure ce, domin kafin ka kafa hujja a addinin ka sai ka tattaro duk wani nasi da yayi bayani akan wannan abin da kake magana akai. Haka in ka ce a tsaya akan hadisin musiu salatihi sai aka samu wasu hadisai da suka nuna kaza wajibi ne, kenan sai a yadda shi, kaga ba zai yi ba kenan. Saboda haka duk abin da yazo a hadisi yace aka ce kaza wajibi ne, sawa'un a hadisin musiu salatihi ne ko ba a hadisin ba, wajibi ne aikata shi a cikin sallah. Abu na gaba da ya kamata mu lura da shi shine, shin isti'aza din a farkon raka'a ake yi ko kuma a kowace raka'a za a yi? Mana raka'an farko ce kadai za a mata isti'aza ko kuma kowace raka'a? Al-Imam Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla yana cewa wa kanu ibn sirina yasta'idhu fi kulli raka'a. Al-Imam Muhammad ibn Sirin tabi'i wanda aka raine shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dukkanin raka'a in zai salla sai ya isti'aza, dukkanin raka'a zai isti'aza. Ibn Juraij ya rawaito daga Aba yana cewa al-isti'azatu wajibatun li kulli qira'atin fi salati wa ghayriha. Duk sallan da zaka yi, duk karatun da zaka yi, sawa'un a cikin sallah ne ko wajen sallah, to dole ka yi isti'aza. Saboda kaga ai babu alaka tsakanin karatun raka'a farko da raka'a ta biyu. Saboda haka karatun raka'an farko sabuwar karatu ne, haka nan karatun raka'a ta biyu ma sabon karatu ne. Haka in kai isti'aza a karatun raka'an farko, to bai dauke maka sake yin isti'aza a karatun raka'a ta biyu ba. Haka kowace raka'a za a yi mata isti'aza. Wannan kuma shine abin da ya fi tabbata daga maganganun malamai. Dalili shine wancan ayar da muka ji, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. In dai har zaka karanta alqur'ani to kai isti'aza, in har zaka karanta alqur'ani to kai isti'aza. Wasu malamai suka ce ba dole bane a yi shi a cikin kowace raka'a. Dalilin ko suka ce shine saboda ai isti'aza kana roƙon Allah ne ya tsare ka daga sharruwa shaitan. To saboda yanzu in nazo na zauna anan zan yi karatu, wataƙila akwai abubuwa da nayi a baya wanda na samu jami'an shaitan, amma lokacin da nazo na fara karatu a sallah raka'a ta farko, daga raka'a ta farko zuwa raka'a ta biyu, menene na shigo da shi sabo wanda bai cikin sallah? Me na aikata na sabon Allah? Akwai ashar a ciki, akwai zagi a ciki, akwai ƙarya a ciki? Duk abin da zaka yi daga raka'a ta farko zuwa raka'a ta biyu, duk menene? Subhana rabbiyal azim ne, subhana rabbiyal ala, Allahu akbar, jinjina ne da yabo ga Allah. To ashe suka ce to baka buƙatar me? Baka buƙatar kai isti'aza ke. Sai wasu malamai suka ba su martani suka ce a'a, yadda abin yake shine mai yiwuwa lokacin da ka gama karatun raka'an farko, kafin ka zo raka'a ta biyu ba mamaki ka ga mu da wasu wasin shaidan. To a shikenan kana buƙatar me? Kana buƙatar roƙon Allah tsari daga shaidan shaidan. Saboda haka min babu aula a ce dole ne in ka taso raka'a ta biyu kai me? Kai isti'aza. Saka ce saboda haka duk raka'a in zaka karanta ta zaka yi, in dai zaka karanta Alƙur'ani a wannan raka'an to wajibi ne kai isti'aza. Abu na gaba shine mallan sai yace abin da ya tabbata a sunna shine wani lokacin mutun yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, wani lokacin yace a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Wasu malamai ma suna gani cewa hatta sigal da muke amfani da ita wajen isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, wasu malamai ma suna bid'antar da wannan sigal, suna cewa abin da ya tabbata shine wannan sigal guda biyu, a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. To sai dai wasu malamai suka ce a'a, abinda zahirin Qur'ani ya faɗa shine fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minash shaitanir rajim. Iya abinda Qur'ani yake kenan, in zaka karanta Alqur'ani to ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan jebabbe. To yanzu sai nace ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan, kai kuma in ka zo me zaka ce? Sai ka ce ina neman tsarin Allah, haka ne ko? Shi yasa da aka ce fasta'iz billah, to kai kuma in ka zo sai ka ce to a'udhu billah. To sai ka ce wannan shine abin da yazo a zahirin Qur'ani, saboda ai Qur'ani bai ce fasta'iz billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ba. Sannan kuma sai siga ta gaba da ta zo a cikin suratul a'raf da suratul fussilat, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu هو السميع العليم سورة فصلت إنه سميع عليم سورة الأعراف كأجس يسعى كتامو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دم الله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. تو ون ما إنا لقتين سيقولين دس كتب بدا سبو داكا إتاكي سيوين نسيني سيقولي بدا هدو كوكما بدا أكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين نزوزو أتشين حديثي وانتم كما تازو أتشين آية على القرآن سبو داك دو وانده متين يتوكا ياي دي دي. تو كلمة الشيطان ضد با مجال ممكن تفسيري با ballan jana mu yi bayani akan abin da ya shafi kalmar shaytan, wanda bana mantawa shekara kusan hudu baya da muka yi tafsirin Fatiha a cikin azumi mun yi tafsirin isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kalmar shaytan malamai suka ce ismu jinsin yashmal bi shamli shaytanil awwal alladhi umira bis sujudi li adama falam yasjud, suna ne na jinsi, suna ne na jinsi wanda asalin wanda yake fara daukan sunan shine shugaban shaidanu iblis kenan, wanda aka fara cewa yayi ma annabi adamu sujjada yake, saboda aka to sai zama cewa da shi da zuriyansa duka duk wanda ya zama kangararre yake bin dokokin Allah to ya zama shaidan kenan, saboda Allah ya ce yayi yaki. Allah kuma dama cewa yayi ya bani adama la yaftininnakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzihu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, sai ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, saboda haka shaytan da shi da kabilansa yana da kabilu, yana da zuriya, yana da zuriya, sannan yana da yan uwa, wa atidul qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, yan uwan shaytan sune masu almubazzaranci. Sannan shaidan bayan yana da zuriya, yana da kabila, yana da yan uwa, kuma yana da waliyai, akwai waliyan shaidan Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana da'ifa inna ja'alna ash-shayatin awliya lilladhina la yu'minun. Saboda haka wannan shine abinda ake nufi da shaytan. To ar-rajim ma'anansa shine al-la'an, shine sinuwa kenan. Abinda ake nufi da al-la'an shine al-iqtiradu والبعد من رحمه الله شيني اكوري متن daga rahmar Allah to Allah ya kore shi daga rahmar sa din Allah ya ce masa fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin. Allah ya sine mishi albarka ya kore shi daga gidan aljanna. Saboda haka to wannan shine kalman a'udhu billahi minash shaytanir rajim da aka samu. Abu na gaba shine mallan sai ya ce bayan yayi isti'aza, yanzu mun ji sigogin isti'aza, sai ce thumma yaqulu sirran fil jahriyati was sirriya, sannan kuma sai ya karanta a boye, sawa'un wannan sallar a boye yake yin ta ko a bayyane. Ma'ana sallar ana bayyana karatu ne ko ana boyewa? Abinda zai ce shine yayi bismillah a boye. Wannan shine abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tare da cewa malamai sun yi sabani akan mas'ala ta bayyana bismillah a sallah ko boyewa. Akwai wasu daga cikin malamai da suka tafi akan cewa ana bayyana bismillah a cikin sallah, kamar mazhabar Shafi'iyya sun tafi akan cewa ana bayyana bismillah a cikin sallah, amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ana boye bismillah ne a cikin sallah. Ibnul Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin shi Zadul Mi'ad fi hadith khairul ibad yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahir rahmanir rahim taratan wa yukhfiha akthara mimma yajharu biha. Annabi ya kasance wasu lokutan yana boye karatun Fatiha, amma yafi wato wasu lokutan yana bayyana ta, yana bayyana bismillah, amma yafi boye ta sama da yadda yake bayyanawa. Wasu lokutan yana bayyanawa, wasu lokutan yana boyewa. Wala raiba annahu lam yakun yajharu biha da'iman fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marratin abadan hadaran wa safara. Ba taba rawaitowa cewa ya bayyana bismillah a salloli biyar a wuni guda ba, sawa'un yana gari ne ko kuma yayi tafiya. ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبت فيه بألفاظ مجملة وحديث واحية إلى آخره. وأن يكتشف يمتل ابن القيم شيء وأنا بودي ana bayyana bismillah idan za a yi sallah. Al-Sheikh Hassan Abdussittin yana cewa hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik, Allah ya kare da'a gare shi, yake cewa sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar fa kanu yaftatihuna as-salata bil hamdi ya'ni jahra. Yace nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nayi sallah a bayan Abu Bakar as-Siddiq, nayi sallah a bayan Umar bin Khattab, sai na samu cewa suna bayyana karatu ne da alhamdulillah. Idan suna sallah, abinda suke fara bayyanawa shine alhamdulillahi rabbil alamin. A wata ruwa yace la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim, ba sa bayyana bismillah. A wata ruwa yace yajharuna bi alhamdulillahi rabbil alamin, abinda suke fara bayyanawa a sallah shine alhamdulillahi rabbil alamin. A wata ruwayan yace yusirruna bi bismillahir rahmanir rahim, suna boye karatun bismillah. Wannan ita ce fahimtar Umar bin Khattab da Ali bin Abi Talib da Ammar bin Yasir da kuma Abdullahi ibn Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi. To sai dai wasu malamai suka ce abinda zaka dauka anan shine
ana ɓoye bismillah a cikin sallah, amma dole a yi bayani ba ko yaushe ake ɓoye ta ba. Dalili a kanka shine hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, da yake cewa da wato Nu'aymin al-Mujmir yake cewa nayi sallah a bayan Abu Huraira, sai na ji ya bude muryarsa ya karanta bismillah, sannan ya karanta Fatiha. Dalili kuwa shine da Abu Huraira ya gama sallah, sai ce na rantse da wanda raina yake hannunsa, nayi muku sallah ne irin yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah. Kaga kenan shi Abu Huraira yana nufin cewa yaga annabi yana mi, yana bayyana bismillah a cikin sallah. Sannan an rawaito daga Abu Huraira yana cewa idza qara'tumul fatihata faqra'u bismillahir rahmanir rahim, in za ku karanta Fatiha to ku karanta bismillah. Kenan duk sanda zaka karanta Fatiha to ku karanta mi, a karanta bismillah. Shi yasa zamu ga ai bisa sabanin ruwayoyi na Alkur'ani, zamu ga mushafin mu da mafiya yawa muke amfani da shi na ruwayan Hafs an Asim, zamu ga bismillah ita ce ayan farko a Fatiha. Saboda haka malamai sun yi sabani ma akan shin bismillah aya ce daga cikin suratul Fatiha ko ba aya bace daga cikin suratul Fatiha. Wasu malamai suka ce a ita bismillah aya ce, amma ana amfani da ita ne domin raba tsakanin surori. In an gama wannan suran za a shiga sura ta gaba sai ayi bismillah. Shi yasa sahabi Abdullah dan Mas'udin yace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya gane an gama wannan suran, in ana masa wayi za a shiga wata, sai ya ji mala'ika Jibril ya yi bismillah. Yasa duk wata sura ya ga akwai bismillah a farkonta, ma khala surata tauba, in man da surata tauba. Har wasu malamai suka ce to ina bismillah surata tauba take, shi dai suka ce tace a suratul naml, qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Amma dai magana mafi inganci ita ce wancan bismillah ta suratul naml ba ta da alaka da bismillah suratul tauba. Saboda wasu malamai sun yi bayanin cewa da suratul anfali da tauba an saukar da su ne lokaci guda, daga baya Allah ya zo ya raba su. Saboda galibi suratul anfali tana bayani ne akan me yaƙoƙi, don al anfal abin da yake nufi ne shine ganima. To ai na ki samu ganima in an yi yaƙi. Suratul tauba kuma ayan farko dama da yaƙi ta fara, bara'atu minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtu minal mushrikin. To kaga ita bismillah malamai suka ce ita Allah ya saukar da ita ne ana rarrabe tsakanin sururi, amma ba aya bace a cikin suratul Fatiha. Dan haka suka tafi akan cewa ayan farko a suratul Fatiha ita ce alhamdulillahi rabbil alamin, aya ta biyu arrahmanir rahim, aya ta uku maliki ko maliki yawmiddin, aya ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aya ta biyar ihdinas siratal mustaqim, aya ta shida sai suka ce siratal ladina an'amta alaihim ita ce aya ta shida, ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai. Su kuma wayewa aya ta bakwai ba, su kuma waɗanda suka kirga bismillah a matsayin ayan farko sai suka hada siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin a matsayin aya daya. To wannan shine, to kaga kenan abinda zamu fi dauka shine nasoshin da suka fi yawa shine suna bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya bayyana karatun Fatiha in zai yi sallah. Wannan sune nasoshin da suka fi yawa, kuma su suka fi inganci, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama afwan baya bayyana karatun bismillah, baya bayyana bismillah a lokacin da zai yi sallah. Saboda haka wannan ita ce magana mafi inganci, cewa sawa'un wannan karatun da mutum zai yi a cikin sallah, sawa'un sallan jahariya ce ko sirriya, idan mutum zai karanta Fatiha ba zai karanta bismillah a bayyane ba, zai karanta bismillah ne a ɓoye. Sannan kuma bayan a yayi isti'aza, to hukuncin isti'aza da bismillah shine wajibi ne, dole ne. To sai mu dauki hukuncin, shin ita ma bismillah duk raka'a sai an yi ta ko ba dole bane? sai mu dauki fahimtar mafiya yawan malamai ita ce akan cewa in dai zaka fara karatu daga farkon sura to dole kai bismillah in dai zaka fara karatu daga farkon sura dole kai bismillah ya halatta in karatun da zaka yi ba farkon sura bane to kana iya farawa kai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa ya halatta kuma kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma tara al-jam'ani saboda wannan ba farkon sura bane amma in dai zaka fara daga farkon sura to wajibi ne kai bismillah saboda haka duk sanda zaka yi fatiha daga ina zaka fara farko ne farkon sura ne balle ma farkon qur'ani ne daga nan zaka fara saboda haka wajibi ne kai bismillah illa iyaka inda malamai suka yi sabani shine bismillah tsakanin fatiha da sura bayan ka gama suratul fatiha yanzu ka gama suratul fatiha to zaka faro daga wattini wa zaitun shin dole ayi bismillah ko ba dole bane wasu malamai suka ce dole zaka yi bismillah saboda shine zai rarrabe tsakanin walad dallin da kuma tabbata da in kai babu bismillah to ka hada su a matsayin me ka hada su a matsayin sura da yake to sai kai bismillah dan ka rabe su wasu malamai suka ce a ba dole bane mustahabi amma dai almuhim shine ana so kai bismillah din dan ka rarrabe su musamman kuma a sallatin nafila saboda haka zaka yi bismillah dan ka rabe su sannan ita ma bismillah da zaka yi tsakanin fatiha da sura ko kuma tsakanin sura da sura a sallah kamar mutum zai karanta kul huwa falaki nasi kamar a sallar shafa'i da wutri to zai yi bismillah tsakanin su amma bismillah zai yi su ami zai yi su a asirrance saboda haka magana mafi inganci ita ce ana yin isti'aza da bismillah da basmala ne a boye sai a fara karatu daga alhamdulillahi rabbil alamin sawa'un wannan sallan karatun ta a boye ake ko kuma a bayyane ake babu bambanci kaga inda ma karatun a boye ake yi already wucewa kai da kai in kuma a bayyane ake bayan ka isti'aza da basmala a boye sai kuma ka bude murya ka fara karatu daga farkon suratul fatiha so za mu dakata a nan insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan farkon qira'atul fatiha abinda muka karanta dai Allah ya tada mu cikin ladan inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa alaikum assalam tilla na'am.